Rika na sami ceto ya kai dutsen ceto krusiyinka na sami salamata kai ne sarkin salama gafaran zunubaina kura kuraina ai dukka ya fe min Fansa. As for me and my household will serve you
Ganinan, Ganinan May shemi fari fat kamar snow Ya feni, may sheni Kaya aikin ka kula yomin Ganinan, Ganinan May shemi Fari fat kamar snow Ya feni May sheni Kaya aikin ka kula yomin
Wiped away my tears Destroyed my sin and shame Nailed on the cross Cleanse me with your blood and you blotted out the ordinance against me restored your righteousness upon me
Ganinan, Ganinan Father make me a vessel unto good work Ganinan, Ganinan My shady fiery fat kamar snow Ya feni Yeah.